إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ كراتو أتكين وانا اللتافة من البركة ميسونا ضوء المصلي واللفر ببما لمنن حبشاك أما لمي شيني العلامة الشيخ الأستاذ البهر أبو محمد عبد الله بن محمد وان أكف السنير عبد الله قنو من رقم الله مطلوكين سبكي يجيك أنزل رام أولا رانا تا الخميس دموكي قبات الدشي أقواني ساتي وان دوانا درسي شيني درسينا تقوص إن شاء الله تعالى شكين سارين karatu wannan littafi mai albarka wanda yau muna 20 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara na da 1442 wanda ya daidai da 8 ga watan oktoba miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara na da 2020 a satin da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shafi mas'aloli da dama tun daga muqaddima da malam ya kawo akan sujudu sahwi da falalata da kuma sabanin malamai akai da kuma wuraren da ake yin ba'diyya ya kawo mana wurare guda 7 wanda qabliyya ya kawo mana wurare guda 7 wadanda ake yin qabliyya a cikin su da kuma ababe guda 7 wanda a dalilin su ake yin ita qabliyyat wanda muka ce kowa ya kokari ya haddace su kuma ya yi ta muraja'a ko mai na fata tunda an yi tasjili kowa ya haddace a wayannan asbabu guda 7 wanda kusan tara mun ka kawo to amma dai biyun da ma za su shigo cikin karatun yau ne tunda karshen wancan fasli mun ka tsaya to shi wanda fasli zai magana ne akan wuraren da aka sunnanta ba'da shine wato sujudul ba'd sujudul ba'di as-sujudul ba'di wuraren da aka sunnanta maka kai as-sujudul ba'di sujudar da ake yi bayan ka sallame yanzu an karantar da mu wuraren da ake yin sujuda ta gabanin sallama banda waɗannan wurare ya karantar da mu to babu wani wuri da zaka yi qabliyya shine ce faslun fi ma yusannu fihi as-sujudu ba'da as-salam wannan fasli zai karantar da mu akan ababen da ko kuma wuraren da an sunnanta ga mai salla yayi sujuda bayan ya sallame yayi sujudu guda 2 bayan sallamewa kina wannan sai ka ce assalamu alaikum shine ma'anar ba'diyya wacce kuma kamin ka sallabe shi yasa aka kira ta da qabliyya qala al-musannif rahimahullahu wa sajdatani ba'du fi ziyada tuhqiqat aw la fa khuz ifada mala yace wa sajdatani sujudu guda 2 suna tabbata fi ziyadati a inda aka yi kari ba'du bayan an ce assalamu alaikum ma'ana ba'da taslimi ko ba'da salami saboda haka akwai kaddara assalami gaban ba'du din nan shi yasa akai abinda ake kira al-qat'u wa iradatu al-idafa saboda haka akwai niyyar idafa din sai aka yanke ta kamar fa da Allah ta'ala lillahi al-amru min qablu wa min ba'd to irin wannan shi sai ce to haqiqat ita ziyara din nan an tabbatar da an yi ta ne amla koko ba a tabbatar ba shakka ake shine ziyadatun muhaqqaqatun duk sanda kake da tabbas ka ƙara wani abu a sallah cikin ababin da zai ambata to zaka yi ba'adani ma'ana bayan ka ce assalamu alaikum sai kai sujudin guda biyu aula koko babu ta haƙiƙi shakka ake yi shine ziyaratun mashkuka kai ƙari amma baka da tabbas shakka kake yi to wayannan wurare guda biyu kacal su kadai ne ake yin ba'diya a wuraren su duk sanda kaje an ce ba'diya to imma dai ziyada ce muhaqqaqa ko ziyada mashkuka fakhuz ifada saboda haka ka riki ababin da zan kawo maka na fa'ida ka riki fa'ida da zan karantar da kai ana kamar li shakkin bis salati tammama wa man ala shaf'in li shakki sammama kamar misali mutumin da li shakki bis sala ya samu kwankwanto a sallah tammama to da ba shari'a ta ce ya cika sallah in tunani yake ta cika ko bata cika ba duk sanda mai sallah yayi sallah yake tunanin ta cika ko bata cika ba to ya cika abin da yake ganin babu saboda haka yan raka'a hudu ne sallar ruba'iyya ce sai yake ganin raka'a uku ya ko hudu to ya dauka uku ne sai ya kawo hudu raka'a biyu yayi yana ganin cewa hudu yayi ba hudu bane to sai ya kawo biyu su zama hudu to idan yayi haka to zai yi ba'diya daga ƙarshe bayan ya sallame sai ya yi as-sujudul ba'di saboda haka wannan shine wuri na farko mutumin da yake shakka fi tamami salati sallah ta cika amla ko bata cika ba to bayan ya kawo abin dama a shari'a zai doka bata cika ba duk sanda kake shakka sallah ta cika ko bata cika ba to zaka doka cewa ai bata cika ba saboda haka zaka doki aqalla ne aqallu zaka dauka mafi kankantar adadi sai ka kawo saura in ka kawo kai tayya kace assalamu alaikum wa rahmatullah sai kai ba'diya wannan shine wuri na farko wa man ala shaf'in li shakkin sammama wuri na biyu wa man da mutunin da shi kuma sammama ko yattaqaita shine ma'anar sammama ai ikitasara yattaqaita ala shaf'in to wa man da wanda ala shaf'in akan sallar shafa'i li shakkin ya samu kwankwanto shin cikin shafa'i yake koko yana cikin mutuli wannan shine wuri na biyu lokacin da mutum yake shakka akan yana cikin shafa'i ne ko yana cikin mutuli to anan sammama sai ya takaita akan shafa'i yawa sai ya takaita in dama kilar ka abin yayi to sai ya sallame in ya sallame sai ya yi ba'diya sannan ya tashi ya yi mutuli in kuma raka ɗaya ta shafa'i to sai ya kawo ta biyun tunda za mu yi shafa'in biyu ne sai ya sallame in ya sallame sannan ya yi ba'diya sannan ya tashi ya kawo mutuli to wannan shine wuri na biyu da ake ainihin ba'diya shine mutumin da yake kwankwanto yana cikin mutuli ne ko yana cikin shafa'i ne to shari'a ta ce sai ya doka yana cikin shafa'i ne illa ya danganta ita shafa'in in raka ɗaya to sai ya karo ta biyu in biyun yayi to sai ya yi ba'diya kawai ya gyara ta kenan sannan ya sallame ya tashi ya kawo ainihin wato wutarin sa wa tariki sirri bi fardin wallazi dakhalahu shakku fa kullahum bi zi wa tariki sirri wuri na uku shine wanda ya bar asirtawa fi mahallin jarri wannan akan malaman da suka ce tarku sirri ba'diya ake akwai wanda suka ce tarku sirri qabliya ake wanda mun faɗa wancan satin to watarki sirri wanda ya bar asirtawa bi fardin amma ba sallar farilla ba da lafila kenan duk sallar da ta lafila don ka bar asirtawa ka bayyana ba komai a kanka sai wa'in sallar nan farilla ce duk sallar da ba farilla ba to ko da an ce ka ba kamar tarawihi misali sai ka zo gaba ɗaya ka yi ta asirci an gani a kai ta a bayyane Na'am. Ba wuce ba tarawih nike so in kawo ba. Kamar misali sallan walaha. An gane? Sai ka zo kai ta a bayyane. Madadin kai ta a asirci. To ba komai a kanka. Haka duk sauran salloli da ake asirtawa na nafilfilu. Madadin kai yi su a asirci sai kai yi su a bayyane. To babu komai a kanka. Ko waɗanda ake bayyanawa sai kai a asirta shi ma duk babu komai a kanka. So da haka ake yaye wannan. Shi yasa ya ce maka bi fardin. Gami? Sallar farilla. Ga sallan? Yawwa. Saboda haka sallan nan ko da salatul idi ce liman ya yi karatu a sai ce babu komai a kansa. Babu? Komai. Wasu ce ba wajibi ba ne ya yi ba'diyya ko qabliyya. Amma in ya yi kuma la ba'sa. La ba'sa. Amma ba dole ba ne. Inda yake farilla wajibi ne kai ba'diyya don barin azurtawa ko barin bayyanawa to shine sai in sallan nan ta farilla ce. Wallazi dakhalahu shakku fa kullahu mizi. Shi kuma wanda kwankwanto shakku yake yawan zo masa yake yawan shigarsa. Domin shakka akwai lokacin da zai zama rashin lafiya. Irin mutanen da duk abin da za su yi sai sun shakka wai sun yi kaza ko ba su yi ba. Shi ne malamai suka ce ya zan aƙalla ko da so ɗaya ne a cikin salloli guda biyar cikin sallolin nan sallah ɗaya yana samun shakku a cikinta. To wannan shi malamai suke kira da mustankahu shakki. Mustankahu shakki ake kiransa. Shi kwankwanto ya riga ya shige shi. Ya riga ya shige shi ya cakudu da shi. Ya mai da shi kamar ma wanda ya riga ya aure shi. To shi irin wannan tunda abin ya zan ciyo. Faqul abinda za ka yi masa batawa ka ce da shi lahu gare shi in bizi. Ka yi watsi da wannan kwankwanto. Ka yi? Ka yi watsi da wannan kwankwanto. To sai malamai a nan ba su yi saɓani ba. Mustankahu shakki ba a yi saɓani kan cewa ba zai yi aiki da shakkunsa ba. Amma in yayi watsi da shi to me zai ne yake wajibi gare shi. To nan ne an kai saɓani. Wasu ce kai qabliya zai yi. Duk sanda ya samu wannan kwankwanton ya bar wani abu ko ya yi kaza ko kawai shi kenan ya ɗauka kawai ya yi. Ba sai ya gyara ba. Irin kila yana tunanin raka uku ne ko hudu to ya ɗauka hudu ne kawai. In ya ɗauka hudu ne kawai sai ya sallame sai ya ba'diyya. Shi shari'a ta rangwanta masa saboda bai da lafiya. Saɓani wanda Allah ya halo shi sai can ba a rasa na ba shakku ke zo masa. To shi a irin nan kun ji abin da anka faɗa daga baya. Shi aka ce sai ya ɗauki aƙallu al'adat. Amma wanda ya kamu da ciwo na kwankwanto to abin nan da yake kwankwanto kashi aiki da shi sai ya jiwa da shi. Saboda haka rashin lafiya ne. Akwai masu wannan masu ciwon wasawasi. To wasu sun ce ba'diyya zai yi. Wasu kuma suka ce a'a ba ba'diyya zai yi ba. Abin da zai yi sai shi gyara abin nan da yake shakka. In ya gyara shi kuma ba sai ya yi ba'diyya ba. To wannan shine mazhabin al-Imam Nafi. Shine mazhabinsa. Amma sauran malamai na kuma shine Sheikh Abdullahi ya zaba wanda zai zo nan gaba. Shi wannan ra'ayi. Cewa yuslihu ma qara'anhu. Kawai abin da ya bujuro masa na shakka sai ya gyara shi wala sujuda alayhi. Babu wata sujuda a kansa. Amma sauran malamai na mazhaba irin su kamar Sheikh Khalil a Muktasar da sauran malamai duka sun ce a wasujudu ahabbu ilaina. A sujuda zai yi. Yayi watsi da kwankwanton nasa kawai yayi sujuda ba aliya. To wannan sabani ne na malamai. To amma shi Sheikh Abdullahi bai zabi wannan ra'ayi ba nan gaba. to shi yasa bai fadi abin da zai yi ba sai ya jinkirta hukuncin sa sai an je a wuraren da babu sujuda ko qabl ko ba'd a can zai kawo shi aw tawwala ar-raf'a min ar-ruku'i aw tawwala ar-raf'a min ar-ruku'i aw ma baina sajdataihi fil ladzirtadaw to idan mun doka cewa mai shakku zai yi ba'diya kaga wuri na hudu kenan sai za aw tawwala ar-raf'a shine wuri na biyar ko kuma ya tsawaita dagowa min ruku'i daga ruku'u saboda haka yayi ruku'u ya taso kaga tunda ya taso tsaye to sai ya kabbara zuwa sujuda ko to sai kita ya sujuda ya tsaya yana tunanin wani abu sai ja lokaci ya tsawaita wadda shari'a ba za ta karbe ta ba to shi ma zai yi badiya eh duk wanda ya tsawaita wadda ba shar'anta yin ta ba domin wannan wuri ba shar'anta mutun ya dade tsaye ba dama tsaye wadda anka shar'anta mutun ya dade shine ta karatu amma ta tasuwa daga ruku'u wadda mutun zai kawai zaka yi ta ne gurgudun yadda gaban jikinka za su daidaita kai tsaye mubasharatan sai kai kabbara zuwa ga sujuda eh to wasu zaka ga sai su dade tsaye su dade tsaye sai ka rasa me suke yi to wannan karin sai an yi mai ba'diya Allah gafarta malam amma bayna sajdataihi ko kuma ya tsawaita tsakanin dan zaman nan da aka yi tsakanin sujudu guda biyu ya taso daga sujuda ta daya zuwa ta biyu sai tsaya yana bankaura eh wanda zaman ka iya cewa kila ko ma tahiyata shi kai akwai wanda ke yin haka to shi ma sai yayi ba'diya dama zamana wanda yake al-khafif mai sauki eh ba bukata a tsawaita ka taso daga sujuda ta farko to ta biyun karkai wani dadewa sai kai kabbara ka je kai ta biyu amma in an ga samu at-tatwi shire wuri da shida ya ga sabu tsawaitawa to malamai sun ce sai kai ba'diya eh fil ladzirtad akan abinda malamai suka yadda da shi wannan shine hukuncin da malamai sun kai yadda da shi eh idan an tambaye su fatawa wannan suke ba da amsa akan sa sai wuri na bakwai in sadda sunnatan kalistifazi fi yadai wa rukbatayhi lil qiyami fi in sadda sunnatan idan ya kauda kai daga aikata wata sunna wato abu ne shi as sunna yayi sai ki ne sai sabanin sa bayan yayi wannan abin da ba shi as sunna ba kuma sai sake dawowa ga sunnat to shi ba nan ba diya zai ina misali yace kalisti fazi fi yadai eh kamar inda ya zabura ya nisanta daga ƙasa shine al-istifaz inda ya nisanta daga ƙasa fi yadai da hannayensa wa rukubatai da guwayunsa lil qiyami domin tsayuwa wato bayan yayi raka'a ta biyu ya kamata ya tafiya ko to sai ya manta bai tafiya ba sai ya miƙe da ƙawahunsa da guwayunsa babu wanda a ƙasa sai ya tuna da kuma bai zama tahiya ba to nan abinda as-sunna tunda ya rabu da ƙasa da hannaye da guwayu ya miƙe shine sunna to amma sai ya dawo ya ƙin wannan sunnan ka sa gwada da haka irin wanda ajahilai tunda sun ji jahilai ne musu tasbihi subhanallah sai kaga sun dawo ai malan da ƙawawun da zaran guwayun ga da hannayen ga sun ga rabu da ƙasa to baka dawowa baka ko ai ma tasbihi ta butun su ba su yi karatu ba su koma makaranta eh to kun ga nan menene sunna ya miƙe ya ci gaba kar ya dawo to shine abin da yake nufi da in sadda sunnatan idan ya hanu daga aikata abin da shine sunna anan abin da as-sunna duk da ya bar sunnat to amma tunda ya kai ga wani manzili to kuma riskar da ita ya riga yayi fauci mahallu tadaruk fata to shine sai ya ci gaba in ya ci gaba an bi shi bashin qabliya amma yanzu da ya riga ya dawo to zuwa magana qabliya akai magana ba'diya yi saboda an samu annaqsu wa ziyadatu da mun karanta a can cewa ne annaqsu an samu naqsu anan ziyada an ga samu babu naqsu tunda ya riga ya dawo abinda ake bukata ya riga yayi yanzu kenan ziyada kawai an ga samu ziyadatun muhaqqaqa haƙƙin sa sai yayi ba adiya to shine yace fi lil qiyami fi fi din nan ma'anarta ma'ana ya dawo sai ya dawo kai fi sai ya dawo madadin ya miƙe daga fa'a ya fi'u ne hatta tafiya ila amrillah ga fi'ilin sanan a suratul hujurat fa'a ya fi'u fai'an to shine ko fuyu'an to shine fi in kace fi fi'ilu amrin amma kuma nan ma'anarsa labari saboda lalura ta wazani bai ce faya fi'u ba haka ya kamata ya ce faya fi'u sai ya dawo ta fuskar labari ko to amma sai ya kawo shi da shi ga umarni saboda lalura ta waƙe sai ya ce kawai fi ma'ana sai ya dawo kai sai ya dawo daga barin sadar da waccan sunna shine dama sad shine al-man'u kanu daga aikata wani abu ko sadar da wani abu da wani abu shi kira as-sad saddun an sabilillah to sai wuri na nawa na takwas ba ku li sai law ba'da tulin wa huwa bil ihrami tashahhudin wal jahri bis salam to dama tunda mun ce sujudun akwai akwai as-sujudul ba'di akwai as-sujudul qabli to malamai sun rarrabe ita ba'diyan nan ba ta kubucewa wayan ga abubuwan da ya fada maka duk ka ji an ce ai ba'diya ko to kowane irin lokaci ne ka tuna sai ka zo da ita shine malam mai adare yake cewa walau ba da amin ko bayan shekara ne ka tuna da ana bin ka ba'diya to zaka kawo ta shi kuma Sheikh Khalil a cikin lawali yake cewa wa in ba'da shahrin shi kuma yace ko da bayan wata ɗaya ne a takeice dai babu lokaci lokacin mai yadda ita shine lokacin da ka tuna shi dai yace law ba'da tulin ko da ko sujudan nan zai yi ta koda bayan daukar dogon lokaci ne a ga malamai ba su haddade ba banda ita qabliya kan da zaran kabbar masallaci shi kenan in dai abin nan da kabbari ya haura sunna biyu to sallan ma na rugujewa yace wa huwa bil ihrami kuma sujudan nan ana yin shi tare da kabbara harama shi ba adi tunda ai da kace assalamu alaikum ka bar sallah ko to shi yasa aka ce ka sake yin takbiratul ihram kamin kai sujudun guda biyu na ba taran gani to ita ta qabliya malamai suka ce kabbara sujuda ce ba ta ihram ba ce kabbara sujuda ce tunda ita dama cikin sallah kake babu buƙatar kai takbiratul ihram sai dai kabbarar da zaka yi ta sujuda ake kiranta takbiratus sujudi amma wannan to takbiratu yawa kenan zaka ce Allahu akbar kana nan zaune sannan ka ce Allahu akbar kai kabbara zuwa sujuda ita ba adiya kenan amma qabliya to da zaran zaka yi kawai zaka ce Allahu akbar haka wasu malamai suka rarrabe saboda qabliya muna nan cikin sallah ba'diya kuma an riga an fita sallah to shi yasa aka ce wahawa bil ihrami tashahhudin sannan kuma zai yi tahiyya wal jahri bis salam kuma ana buƙatar ya bayyana sallama amma in yayi asance babu komai bayan ya gaba badiyar sai ya sallame amma sirran to babu komai to anan su malamai a wajen qabliya sun yi sabani kamar yadda mun karanta wasu suna ganin cewa qabliyan ma za a maimaita tafiya amma wasu suna ganin kamar Ibn Habib Abdul Malik Ibn Habib ɗaya daga cikin malaman malikiya ya ce ita qabliya ba sai ka saki mata tahiyya ba da ka taso daga sujuda ta biyu kawai zaka ce assalamu alaikum to amma a mazhaban malikiya kuma sun hadu akan cewa ita ba ajiya sai an sai ya mata menene ba tahiyya sai an maimaita mata tafiya me dalili suka ce saboda ka riga ka fita sallah ce wanda kai assalamu alaikum kamin kai as-sujudul ba'di ai kharajta min as-salah to amma duka wuraren wasu mazhabobin na ganin kuma ba sai kai tahiyya ba da as-sujudul qabli da as-sujudul ba'di duka ba sai kai qabliya saboda da hadisan da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama babu nassin da ya sarraha annabi yayi tahiyya amma an samu wata riwaya kuma mai rauni daga annabin sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda tazo da karin tafiyat wanda al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo ta a cikin Bulughul Maram to rashin tabbatuwa ta shi yasa malamai suka ce sai ayi aiki da zahirin nusus sai ayi aiki da zahirin nusus saboda ibada koda mustahabbi ya ce in dai ba a samu nassi ingantacce da ya tabbatar da ita ba to al-aslu shine a barta domin cewa abin mustahabbi ne to waye ya mayar da shi mustahabbi shine shari'a to kuma bai tabbata ya inganta daga shari'a ko mai shar'antawa to shine al-aslu shine a bari ba bambanci tsakanin wajibi da mustahabbi dole sai an samu subutun nas to kuma babu wani hadisi da ya inganta kan cewa waɗannan sujudun gaba ɗaya da qabliya ko ba'diyya in ka dawo sai ka yi tafiya babu shi babu shi saboda haka in ma ka yi to ka sani ba wani nassi ka dogara gare shi ba ijtihadi ne na wasu malamai da suka rubuta al-fuqaha kuma wasu din ma sun saba musu ba kowane malami ne a yayi wannan ba an fahimci wannan in ka ga wani nayi to kai in ba kai karkai jayayya da shi ya dogara ne bisa ga ijtihadin wasu malamai kai ma da kace ba kai ka dogara ne da ijtihadin wasu malamai saboda babu nassi babu nassi to rashin nassin shi yasa sai an ka samu sabani wa adamun nassi lan al-fuhuli dama rashin nassi a wurin manyan malamai to yana sa a samu sabani wane ya ce kaza wane ya faɗi sabanin haka duk sanda ka ji an ce ga sabani to watakila ba nassi ko nassin ya kai ma malam wane bai kai malam wane ba ko nassin ya inganta wurin malam wane bai inganta wurin malam wane ba ko nassin malam wane ya fahimce shi da ma'ana kaza malam wane ya fahimce shi da wata ma'ana wadda ba wannan wannan shike sa samu sabani tsakanin malamai wa sahha in qaddamahu aw akhara qabliyahu 'amdan wa man'uhu yura to wa sahha ya inganta in qaddamahu qabliyahu shine nashi in qaddamahu in ya gabatar da sujudan nan tashi amma in ya gabatar da in qaddamahu in ya gabatar da shi qabliyahu qabliyat tasa amdan da ganganto sallar ta inganta ma'ana wurin qabliya sai ya gabatar da ya jinkirta qabliyar sai ya maishe ta ba'diyya wurin ba'diyya kuma sai ya gabatar da ita sai ya qabliya to duk wanda yayi ya inganta wurin qabliya kai ba'diyya ko wurin ba'diyya kai qabliya duka ya inganta shi yasa ya fara kawo mana sabanin malamai a baya kuma wannan kamar yadda muka faɗa mura'atul khilaf da al-Imam Malik yake da shi shi yasa an ka halatta wannan inda an ka ce kai qabliya to in kai ba'diyya tayi an bance wannan amma wa inda mantuwa ne domin sun ce ba daidai bane a dauke kabliya a kai ta gaba. Amin shonai. Amma wurin ba'diya sai ka gabatar da kabliya. To tai wannan wasu malamai sun ce ba makaruhi bane. Amin jan amma dauke kabliya a kai ta wurin ba'diya to wannan makaruhi ne. Malamai da dama sun kyamaci wannan. Eh to shine yake fada anan wasaha ya inganta in kaddamahu idan ya gabatar mahallin wurin shine at-ta'khir ma'ana yayi takami ya sallame shine gabatarwa kenan ba'diya kenan ya dauko ba'diya ya kawo ta a wurin qabliya aw akhara ko ya jinke ta qabliya ya kai ta wurin ba'diya domin ta qabliya ba'diya ana yin ta ne ba'da taslimi ba'da salai bayan an sallame kenan kaga ana jinkirta ta sai karshen sallama a yi ta ita kuma qabliya ana yin ta gabanin a sallame shi yasa aka kira ta qablu wacce aka kira ta ba'd amdan wa man uhyura amma yin haka da ganganta wasu malamai suna ganin ya kamata a hana ba daidai bane kawai da ganganta kai haka amma inda mantuwa ne babu komai abinda da yafi shine ko wace kai ta wurin da ya kamata amma in kai bisa mantuwa kai qabliya mahallin ba'diya ko kai ba'diya mahallin qabliya bisa mantuwa to wannan shine ake magana sallar ta inganta kuma ba komai amma kai da gangan qabliya in ka bi ga kai ba'diya to wannan malamai sun hana sun subhana to sai faslun fi ma la sujuda la sujudu fihi ya kamata faslun fi ma la sujuda fihi fasli mai bayani akan abin da shi kuma in kai shi babu dukkanin sujudun nan da aka ambata ba qabliya ba ba'diya kiran kai firi mustankahu sahwi kaseeran yaridu yuslihu ma an husaha la yasjudu to kun ga sai malai fara da wannan kwankwanto ya aura shine malamai suka bada misali shine yanzan kullun koda so ɗaya ne yake samun shakka a sallar sa to wannan ya zama mustankahu sahwi koda so ɗaya ne mana ba ranar da ba zai yi kwankwanto a sallah ba koda sallah ɗaya ce cikin sallolin nan guda biyar to ya zama mustankahu sahwi min babu aula wanda yake yi so biyu ko so uku ko so kai akwai wanda duk sallar da zai sai yayi kwankwanto to shi yasa yace yaridu kaseeran inda kwankwanton yake zo mai da yawa me zai malan yuslihu ma an husaha kawai zai gyara abin da yayi raukanwa a kansa zai al islah in yana shakkar abin da yake tunani sujud abin nan yayi raka'a hudu yayi ko uku to shikenan sai yayi sai ya kawo to shi matsalar dauka wannan fatawat yana yiwa sahau din nan mahallin riskar da shi ya wuce misali zaman tafiya abbaye ba sai da ya sallame ko sai da ya kai karshe yana ta hiyar karshe sai yake shakka ya zo mai shin anya ya zama ta hiyar harko da yan gaba wannan ra'ayin da malamin ya zaba to sai a samu matsala to nan ya zai kaga an samu iskali to shi yasa daukar fatawar malaman da suka ce zai yi sujuda yafi afsar shi yasa ash-Sheikh Khalil yace wa sujudu ahabbu ilaina to amma shi ne mai dauki wannan ra'ayi shi yasa yace la yasjudu ba zai yi sujuda ba to wannan ra'ayin wasu malamai ne kamar Imam Nafi haka ya fada amma cewa yayi ba'diya shi yafi gaskiya saboda haka alqaulus sahih wanda ba iskali ciki ba za ka samu matsala ba duk wanda kwankwanto yake yawan zo masa to shikenan ba gyara zai yi ba yayi watsi da kwankwanton nan nasa kawai sai yayi ba'diya sai yayi
yana shakka bai zama farko ba shikenan sai badiya kawai duk abin da ya faru gare shi badiya dai zai shi bai da kabliya ba shi da kabliya abin da a gare shi shine badiya haka in yana tunanin raka uku ko hudu to sai ya dauka hudu ne sai ya badiya ya tashi ya tafi ya ci amma a ra'ayin shi malan to yuslihu abin nan da yake kwankwanto ya kawo shi to amma matsala in mahallu tadaruku ya kubce ya za a yi to nan dole wasu da suka daga cikin su sun ga ce to in ya kubuce sai ya dawo ya yi badiya in bai kubuce ba sai ya kawo abin nan da yake kwankwanto kun fahimta ko yawa saboda haka in yana tafiyan karshe tuna bai tafiyan farko ba to mahallu tadaruku fata yayi fauti to anan su ma sun ba da fatawar cewa badiya zai amma in mahallinsa bai kubuce ba to sai ya yi shi kashake halsa ha kaza hal sallama lam yanharif wa lam yatul aw tammama kashake kaman mai shakka halsa ha shi ma hukunci ne hukuncin da an ka faɗa ga mustankahu sahu kaman mai kwankwanto akan halsa ha wai shi ya yi raukanuwa ko bai yi ba shi raukanuwan ma yake shakka a kanta to dama wannan bai cike asbabu guda tara wayancan da mun ka ambata dama sahu din da ake wa raukanuwa shi ne allazi tahaqqaqa sahawa la yadari azada am naqasa to shi bai ma kai ga wannan manzila bai da ta haƙiƙin yayi sahawu din an gani kawai ganin na yake kamar dai wani abu ya faru a sallarsa kuma abin ga bai san komi na nawa to wanga la sujuda alaihi amma inda zai yi sujuda shine in yana tunanin kaza ne abbaye ba ko kaza ya ƙara kun bambance amma in ya zan abinda ma ya faru a sallah din bai san shi ba sunansa babu to shi ma babu komai a kansa shine ka shaki halsa kaman mai shakka wai yayi raukanuwa ko bai yi ba au hal sallama ko kuma mutumin da yana shakka shin wai ya sallame sallah ko bai sallame ta hiya ya kari sai yake tunanin wai an ya sallan nan na ce assalamu alaikum to maza maza sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma la sujuda alaihi amma akwai sharadi shi ga wannan mai sallaman nan su ne zai ambata lam yanharif in bai kaucewa alƙibla ba in ya kaucewa alƙibla ba talas salatu sallah sai ta lalace sharadi na biyu wa lam yatul kuma lokaci bai tsawo ba ko da bai kauce ba alƙibla ba amma an ja lokaci ta yadda an samu mintunan da ana iya yin irin wannan sallah to sallar ta lalace au aiki ya zabe shi to ga na gaba au tammama fi shakkihi fihi ko kuma wanda ya cika sallarsa fi shakkihi bayan ya cika sallarsa mutum ne kama wancan da mun ka fara faɗa a farko mutumin da yake shakkar sallah ta cika ko bai cika ba kun san an ce ya cika to da ya cika dama an ce shi badiya ko to da ya zo sai ya samu kwankwanto fihi a kan badiya halisun da ta yi ni sajada a wahidata shin duka biyun ya yi koko ɗaya ya yi koko uku ya yi ko hudu ma ya shi ma la sujuda alaihi in ɗaya yake tunanin ya yi sai ya ɗauka ɗaya ce sai ya kawo ta biyu in kuma biyun yake tunani ko uku sai ya ɗauka biyu ne sai ya tashi ya tahiya ta yi sallame kawai tashi ya tahiya ta tunda sujudun guda biyu ne amma in ɗaya ce yake tunanin ya yi ko biyu to sai ya ɗauka ɗaya ce sai ya ƙaro mata guda sun zama nawa kenan sun zama biyu kenan wannan ya zama as-sahwu fi sujudi as-sahwu raukanuwa a cikin sujudar raukanuwa wannan yana faruwa to an tambayi al-Imam Sibawayhi babban malamin nan na Nahwu mutunin da ya raukanuwa a cikin sujudar raukanuwa shin yake wajibi a kansa da malamin larabci sai ce al-musaggaru la yusaggaru sani al-musaggaru a ilimin sarf duk sunan da aka yi wa tasgiri to ba a sake mai tasgiri karo na biyu tasgiri guda ake yi in kace kitabu in kana so kai tasgiri sai ka ce kutayyibun dan littafi dan yawa ibnu sai ka ce bunayyu abun sai ka ce ubayyun to da ubayyun da bunayyun da kutayyibun duk ba zai ka sake wani tasgiri nasu saboda karami ba a kankanta ba ba karanta karami dama ana karanta babba wa inna ma yusaggaru al-kabiru wa la yusaggaru as-sagir babba ake mayarwa karami amma karami ba za a mai da shi karami ba to ita sujudan nan ta sahawa an kawo ta ne salla ce amma karamar salla to ba zai kuma karamar salla din ba kuma a sake kuma kawo wata karamar salla kuma domin in an ce in kai sahu a cikin sujudu sahu kuma kai sujudu sahu to ta biyu din nan ba ta kai ta farko girma ba kenan kenan an karanta karama an karanta karami ba a yin haka a larabci shikenan sai ya bada amsa al-musaggaru la yusaggaru saniyan shikenan ya bada amsa ya bada amsa ko yawa to kaga a ilimin sarku sai ya ba mu amsa eh to da an tambaye ka shi sai ka ce al-musaggaru la yusaggaru la yusaggaru saniyan awailatan min taini yana shakka sujuda biyu yayi ko guda min taini daga sujudun nan guda biyu na sujudus sahwi eh wannan yana koma zuwa ga sujudus sahwi auzada suratan bi ukhrayhi fala sujuda sahwin zai alaihi haka yana wurarin da babu sujudus sahwi akan mutun aina auza da ko ya ƙara suratan karatun sura bi ukhrayhi ga raka'o'i biyu na ƙarshe bi din nan zarfiya ce ma'ana fi ukhrayhi sallar ruba'iyya kamar azhar ko la'asar ko isha to raka'o'in ƙarshe sai ya ƙara musu sura yayi su da fatiha da fatiha da sura to shi ma wannan ƙarin la sujuda alaihi saboda an ruwaito ma wasu sahabbai irin su Abdullahi dan Umar ko wace raka'a sai su yi mata Fatiha da sura ko wace raka'a an ruwaito daga Abdullahi dan Umar wannan fala sujuda sahwin zai alaihi babu wata sujuda sahwa akan sa domin abin da ya kara sunna ce sassauka wa haka za min suratin in kharaja li ghairiha aw qa'a galabatan waja min huwa siran tahiran lam yazdarit wa haka za haka in kharaja idan mai karatu ya fita min suratin daga wata sura ligari ya fada wata yana bakare ya fada Ali Imran to yayi laifi ba hore ne bane kana suratul baqara ka koma Ali Imran ko ka koma suratul nisa'i ba daidai bane to amma dai kuma la sujuda alai ko da yayi haka za ka ji wasu masallata na wani malamai sun ce ba daidai bane to amma ko da ya manta to ba a ce sai yayi ba adiya auqa galabatan ko ko yayi amai galabatan ta fuskar rinjaye amarin rinjaye sai ba kakalo amai yayi ba aman kawai yazo mai baga tata kuma bai iya tare shi ba to shi ma babu yawa sai ya sa dan kyalle kawai ya shahi bakin sa shikenan sai ya ci gaba da sallaci amma har da sharadi shi amma yana da sharuda waja min hu yasiran tahira lam yazdari sharuda uku an haka waja ai waja da sharadi shi amma in yazo minhu daga gare shi yasira yazo dan kadan bai yawa amma in yayi amma mai yawa to batalat salatu. Sharadi na biyu tsahiran kuma aman yana mai tsalki. Me ma'ana yana mai tsalki shine bai canza an halatar ta'am ba. Yadda ya ci abin na haka ya zube shi. To shi ma babu komai. Amma in ya zai an ka duba za a cewa wannan ba abinci bane ya canza kenan to sallah sai ta lalace. Sharadi na uku lam yazzare kuma bai hade wani abu ba. Bai mai da wani abu ba. Bai mai da wata wani danguntun abin nan ko biredi ko shinkafa. In ɗaya daga cikin wayannan ya baru to sallah sai ta lalace. Saboda haka amanda babu sujuda a kansa kuma ba zai lalata sallah ba shine wanda ya cika wayannan sharuɗa guda uku. Na farko ya zo dai galabata ba jayo shi aka yi ba. Na biyu kuma sannan ya zo masa kaɗan. Na uku kuma ya zo yana bai canza daga halin abinci ba. Sannan na hudu ba tare da ya haɗe wani abu a cikin cikinsa ba. Walaysa jabiran li fardin an sajad wala li sunnatin bila ta'akkadat wal madhhabu sujudu lit tashahhud. To amma tayi walaysa jabiran li fardin an sajada kuma baitin ba zai dadi haka ba. An sajad ya kamata walaysa jabiran ba zai zama mai dora sallar sa da ta kalle ba. Duk sallar da ta kalle to inda ya kalle wannan ta samu sababi ne li fardin saboda wata farilla da ya bari ba sunna ba. To an sajad yin sujuda ta sahawu to ba zai zan yana dora wannan farilla da ta kalle ba. Ma'ana duk wanda ya bar farilla to wala yujzuhu sujudu sujudus sahawi sujuda raukanuwa ba za ta isa masa ba. Labudda min al-ityani bi wannan abin da ya bari sai ya zo da shi. Wala li sunnatin bila ta'akkudi haka babu sujuda ta sahawu. An gani ga ainihin sunna wadda ba ta da karfi. Duk sunnar da ba ta da karfi don ka barta shine sunnar da ba ta cikin ɗaya daga cikin sunnonin nan da muka ambata. Sinani shinani kaza jimani wa hakaza ta'ani malzumani. To duk sunnar da ba ta cikin wayannan sunnonin ana karanta sunna ghairu muakkada. To dan ka barta ba a ce kuma sai kai wani abu na qabliya. Wal madhhabu sujudu lit tashahhudi abinda mazhaba ta tafi a kansa ana yin sujuda ta sahawu ko lit tashahhudi ga mutunin da ya bar tafiya. Barin tafiya to ana yin sujudu sahawi. Wannan ra'ayin wasu malamai. Wasu kuma sun ce a sai in ka bar tahiyya da zaman tahiyya sannan ne za ka yi sujudu sahawi. Amma ka zauna don yin tafiyar sai kan manta ba ka yi tafiyan ba to wannan babu komai a kanka. A wurin wasu malamai ya zauna zai yi tafiyan farko kawai sai kama wani abu na daban ko ya kama tunani ko ya kama karanta fatiha ko wani abu. Sai bayan ya mike sai tunawa ba lamazin ta ya karanta ba. To wasu malamai sun ce babu komai a kansa tunda ya yi zaman. Dama sai inda zaman da lafazin sun haɗu sannan ne ake tafiya. To shine abin da yake faɗa anan wal mazhabu abin da ya tabbata ga mazhaba as-sujudu yin sujudu sahwi lit tashahhudi domin barin tafiya. Wala sujuda fi yasiril jahri wa audi suratin lahu kasirri. Malai ya ce wala sujuda babu sujudu sahawi a ina fi yasirin jahari a inda mutum ya bayyana wa ya kaɗan wurin da ake asirtawa shi ne ma suka ce ya bayyana aya ɗaya ko biyu. Kamar sallar azhar misali da ya zo karatu sai ya bayyana aya biyu sai tunawa azhar yake yi sai koma ga asirtawa su to babu komai. Amma in bai wuce aya biyu ba in ya wuce daga haka nan to sallah ta yi ne ta samu matsala kenan. A nan dole sai ya yi sujudu sahawi wa audi suratin lahu haka babu sujuda a inda ya maimaita karatun sura lahu domin bayyanawa ne. Abin da yake nufi anan sallah ce ta asuba, an gani a raka'an farko ko ta ƙarshe, kaga haƙƙin sai ya karatu a bayyane. To sai ya karatu ya karanta Fatiha lahiya lau, amma da ya zo sura sai ya yi tasirci. Bayan ya yi tasirci sai tuna tuwai asuba ne ke yi, kuma haƙƙin asuba gaba ɗayan ta a bayyana. To sai ya maimaita ta a bayyane, to shi ma babu komai a kansa. Babu komai a kansa. Haka shi ma kasirri, haka shi ma inda ya maimaita asittawa a wurin da ya bayyana, to shi ma babu komai. Kamar sallar azza raka'a ta ɗaya ko ta biyu, ko la'asar raka'a ta ɗaya ko ta biyu, sai karanta sura a bayyane. Bayan ya karanta sai tuna cewa azhar nake ko la'asar, to sai ya sake dawowa ya karanta ta a sirce yadda aka sunnanta. To duk waɗanga wurare guda biyu la sujuda alayhi, la sujuda alayhi. To bari mu karanta wannan baiti sai mu tsaya. Man lahu mal hamda a'ada yasjudu aw sahawa naw bi suratin tu'ayyadu. Man lahu mal hamda a'ada, man a'ada al hamda, amma wanda ya maimaita karatun Fatiha lahuma, don bayyanawa wurin da ya haƙƙin shi ya bayyana sai ya mance ya asirta. Kamar asuba din da muka bada misali, kaga haƙƙin ta ya bayyana. To da yazo sai ya karanta Fatiha a asirci, sai bayan ya gama yana dab da ya shiga sura sai ya tuna asirtawa ai, sai ya sake maimaita Fatiha da a bayyane. To wannan ya sujudu tun da Fatiha ce ya yi sujuda, ya yi badiya. Haka in azhar ce misali raka'a ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta huɗu, haka ma la'asar, sai karanta Fatiha a bayyane. Bayan ya gama sai tuna da cewa asirtawa an kace ai, to sai ya dawo ya maza-maza ya sake maimaita Fatiha na asirci, to shi ma ya sujudu tun da Fatiha ce. To duk waɗanga hawal guda biyu ya sujudu ba da salami a wurin Fatiha, amma a wurin sura kun ga an ce la sujuda alayhi. To shi ne mallahu malhamda a ada ya sujudu, an gane wannan. To ausawan kuma koda da raukanuwa ne, koda da raukanuwa dai na an bi shi sujudu sahwi, ma'ana da gangan yayi ya maimaita din. Maimaitawa ake magana, maimaita karatun da ya yi a wurin da anka ce ya bayyana, ya sake maimaita shi a bayyane, ko ya sake maimaita shi a sirce wurin da aka ce asirta, ko da sahwi ya yi, to duk dai zai yi sujudul bari. Aw bi suratin, to in kan da sura da Fatiha ne ma'ana da Fatiha da sura gaba ɗaya a sallar asuba raka'a ta ɗaya ko ta biyu duk ya karanta su a sirce, sai ya dawo ya sake karanta su gaba ɗaya a bayyane yadda anka sunnanta. Ko kuma sallar azhar raka'a ta ɗaya ko ta biyu, ko sallar asuba raka'a ta ɗaya ko ta biyu, ya karanta Fatiha da sura a bayyane. Bayan ya gama karatun sai tuna, to ai haƙƙin a yi shi a sirce, sai ya sake dawowa ya maimaita da Fatiha da sura a sirce. To nan kan yin sujuda to ayyadu ya fi ƙarfi. Kenan muna da ahwal guda uku, ko guda shida ma muke da su. Wuri biyu babu sujuda a kansa, wurare guda huɗu ko biyar ma akwai sujudul ba'di a kansa. Inda babu sujuda a kansa in a wurin sura ne kadai, amma in Fatiha ne ita kadai, to shi ma sai ya sujudu. Kuma duka wannan ana magana da gangan yayi maimaitawan ko da sahau, duk dai babu wani saɓani. To mallam Abdullahi kenan. nan zamu dakanta saboda lalurar lokaci wani sati in mun dawo dora kawai zamu yanzu dai ya karantar da mu wuraren da ake ba'diya da kuma wuraren da ma babu komi akan ka to wayannan abubuwa suna da matukar muhimmanci a tsaya a himmantu a haddace su kuma a dinga muraja'a su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته